Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Keri. Kamfanin raba baya Amurka na Colonial Pipeline da aka rufe kwanaki 6 bayan wani kutsen kwamfuta da aka masa ya ci gaba da aiki a jiya Juma'a. Kamfanin da ke samar da kashi 45 na mai zuwa kudanci da gabashin Amurka. Duk da sake fara aikin bututun raba mai, wasu sassa na kasar na ci gaba da samun matsalolin raba man. A cewar ma'aikatar gasbody.com mai bindigin iskar gas, kashi 88 na gidajen mai a Washington DC ba su da iskar gas a jiya Juma'a. A makwabciyar jihar Virginia, rabin gidajen mai a jihar ba su da iskar gas. Haka zalika ita ma jihar Maryland, kashi 42 na gidajen manta ba su da iskar gas. Kamfanin Colonial Pipeline ya faɗa a shekaran jiya Alhamis a wata sanarwa cewa ya samu nasara a yunkurin sake farfado da bututun man. Kana ya ce zai iya tabbatar da aikin raba mai a manyan kasuwanni zai fara nan da nan. Wata kungiya da ake kira Darkside da ake zaton tana gudanar da ayyuka a gabashin Turai ita ce ake dorawa alhakin kai wannan kutsen da ya sanadiyyar karancin iskar gas. Kana aka yi ta sayin iskar gas saboda fargaban karanci a jihohi da dama. A zahiri da alamar sanarwar bazata da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta CDC ta yi a ranar Alhamis cewa za ta tsage dokar saka takunkumin rufe fuska da kuma takaita taron jama'a ga mutane da aka musu allurar rigakafi, ya zama babban albishir ga Amurkawa masu neman aiki da waɗanda suke aikin amma suna neman ƙarin albashi. Labaran da ke yawo a ƙasar su ne masu ma'aikatu da shugabannin ayyuka suna kokawa akan rashin iya daukar ma'aikata a cikin 'yan makonnin nan. Kamfanonin sayar da abinci da tafiye-tafiye da na nishaɗi musamman suna shirin haɓaka kasuwancinsu da ƙarin yawan ma'aikata. Kana labarin da cibiyar cututtuka ta CDC ta bayar ya ba su ƙwarin gwiwar daukar wannan matakin. Wannan sadarwar da yana zuwa ne yayin da kasuwar yanar gizo ta Amazon ta sanar cewa za ta dauki ma'aikata 75,000 a Amurka da Canada a watanni masu zuwa. Bayan haka ta kan bada la'ada na dala 1,100 da kuma ƙarin dala 100 ga ma'aikata da suka nuna shaidan yin allurar rigakafin COVID-19. A jiya Juma'a, rikici ya ƙara zafi tsakanin Yahudawa da Falastinawa yayin da fada ya kaure a yammacin kogin Jordan a lokacin da ake fama da kai hare-haren bama-bamai a zirin Gaza da kuma rashin kwanciyar hankali tsakanin ɓangaren Larabawan da Isra'ila. A yammacin kogin Jordan, ɗaruruwan Falastinawa sun yi aron gama da 'yan sandan Isra'ila suna jifa da duwatsu da ƙonannun tayoyi a cikin wata gagarumar zanga-zanga a yankin wanda aka kwashe shekara da shekaru ana yi. Jama'an Falastinawa sun ce an kashe mutanensu 11 a cikin tashin hankalin. A cikin Isra'ila an yi ta samun rikicin kabilanci tsawon makonni 2 yayin da Yahudawa da Larabawa suke aron gama a wani wuri da ake yawan samun tashin hankali a garin Lod. A zirin Gaza, Isra'ila ta ƙara jibge sojoji akan iyakarta da zirin Gaza da Falastinu ke mallakarta. Lamarin da ya haifar da fargaba cewa rikicin na kwanaki 5 ka iya rikidewa ya koma babban yaki. Ita kuwa kungiyar 'yan bandaga Hamas ta ci gaba da harba rokoki a Isra'ila a jiya Juma'a yayin da ita ma Isra'ila take kai harin atilari da kuma farmaki ta sama akan yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta bayyana damuwarta ainihin kan karuwan taɓarɓarewar harkokin siyasa da ƙabilanci a faɗin ƙasar Habasha, inji ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Juma'a, inda ta ƙara da cewa Washington za ta yi aiki da ɓangarori masu rikicin da su tsagaita wuta a yankin Tigiri, kada su ba da dama ga aikin jin ƙai, su kuma hukunta masu take haƙƙin bil'adama. Jeffrey Feltman, sabon wakilin Amurka na musamman a yankin Kuriyar Afirka, ya dawo daga ziyararsa ta farko a yankin a ranar Alhamis, inda ya yi rangadi a ƙasashen Misira da Eritrea da Sudan da kuma Habasha. An kashe dubban mutane kana aka tilastawa wasu dubun dubatar mutane barin gidajensu a yankin Tigiri tun cikin watan Nuwamba, lokacin da kungiyar 'yan tawayen Tigiri ta TPLF ta kaddamar da hare-hare akan rundunar Habasha. An zargi sojojin Habasha da na makwabciya Eritrea da kisan kiyashi a yaki da ƴan tawayen. Habasha ta ce ta himmantu ta gudanar da bincike akan zargin keta haƙƙin bil'adama. Kana kasashen biyu sun yi alƙawarin janye sojojin Eritrea daga yankin. Sai dai ofishin Prime Minister Habasha Abiy Ahmed bai gaggauta mai da martani ga tambayar jin ta bakinsa ba. A ƙarshe wani sabon rahoto a jiya Juma'a akan masana'antar makamashin zafin rana ya zargi Beijing da tilasta yin kwadago a ma'aikatu da ke aikewa da irin waɗannan kayan zuwa sauran sassan duniya. Rahoton ya yi zargin cewa China tana tilasta wa 'yan ƙabilan Ugur da 'yan ƙasar Kazakhstan su yi aiki a waɗannan ma'aikatu da ke yin faifan makamashin sola da wasu kayayyakin shi. Da suke nuni da ƙididdigar gwamnatin China. Masu nazarin sun ce an zuba wasu mutane miliyan 2,600 a cikin wannan aiki a yankin Xinjiang a cikin aikin da Beijing ta kira ƙananan ayyuka. Yawan bukatar makamashin sola a duniya ya karfafa gwiwan kamfanonin China su kare kaimi ta yadda za su bari a yi amfani da yanayinmu a cikin rausa, in ji binciken na Burtaniya. To sai dai wannan kokarin na tursasa ma'aikatan kwadago a inda ake waɗannan ayyukan. Masu bincike sun ce kamfanonin China da ke kokarin daina amfani da ma'aikatan da ake tilasta musu kwadagon ba su iya yin hakan cikin sauki. China ta hakikance cewa masu aiki a wannan shirin suna aikin sa kai ne. A wannan mako ma'aikatan harkokin wajen China ta yi fatali da zargin cewa ana tursasa mutane aiki a masana'antar makamashin zafin ranan.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Thank you.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Yau a cikin shirin a bari ya huce ina tare da
Salisu Ahmedba.
Malam Salisu, barka da shigowa wannan zaure na a bari ya huce.
Yawa, barka da gare
ka. Sai ba bakon saurara a bari ya huce bane, sai dai bakon shiga wannan shiri na a bari ya huce ne.
Haka ne Grace, kwarai. Ni ba kun shiga wannan.
Yawa, to zuwa nan gaba kadan zamu bayyana mu masu saurare wane ne Malam Salihu. To amma kafin nan, kamar yadda muka saba, bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe. Gaisuwar a bari ya huce da taya murna zuwa ga Abdul Karim Said Abdullah, wanda matarsa Jamila ta haifi tagwaye Ummu Salma da Ummu Khair, waɗanda kuma aka raɗawa suna ranar Asabar da ta gabata a da Magaram. Allah ya raya tagwaye ya kuma sa su zama mummunai masu tsoron Allah da tausayin iyaye. Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Ecclesiar Ekwa da Bauchi DCC, domin rasuwar Reverend Dr. Shuaibu Ben, wanda ya rasu ranar Asabar. Muna mika gaisuwar ta'aziya ga tsohon abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed, domin rasuwar wansa Aminu Alfa Ahmed, wanda ya rasu a garin Bauchi. Muna kuma mika gaisuwar a bari ya huce ga wakilinmu a da Magaram Tamal Abari, domin rasuwar wani babansu Sule Mahare, wanda ake cema dan Dauda a Maradi. Allah sa sun huta, Allah kuma ba dangi duka jiminin rashin mu, kuma ya kyautata namu ƙarshen. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta bari ya huce zuwa ga baban gida Mato da Muhammad Malaminta da Isa Lawal Girgin. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Bala Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana da baban gida Mato. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Ado Salati da Aliko Auta, da fatar an tashi lafiya.
Nan ko gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Dr. Salihu Bakari Gire, da fatan yana cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwar a bari ya huce tare da fatan alkhairi zuwa ga Hussein Yusuf Sufmasta, da kuma iyalansa, da fatan suna da cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Musa Waziri Harkawa da ke garin Bauchi, da shi da iyalinsa, da fatan suna nan cikin koshin lafiya. Sai kuma zan yi ainihin wato yiwa shi ainihin wato Musa Waziri fatan za mu iya cewa fatan Allah Ubangiji ya gafarta wa za mu iya kiransa da inna, domin ubar gidansa ce Allah matar kasuwa a Grace.
To Allah ya sa ta huta. To Salo, aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe na sada zumunci ga Askira Mai Haula da Usman Kasim Kiringin, sai Teni Abadambam. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Usman Danladi Burga, a tsohon ma'aikacin BRC Bauchi, da Kadiru Ali Kobi. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Bala Ahmed da Abubakar Abdul Aziz, da fatar an tashi lafiya. Kamar yadda muka ce Salihu, komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Sabili da haka, za mu dire a wannan babi, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana.
Kun be duro be lande burde jange yo jalla jalalu indima kudirmi beda salati ma tulati dukan hammi andima kulmedu bedir ladde no dammi kitine kulmedu be fame ku galammi kulmedu me ladde bude jangeo
Mala Salihu, ina ƙara maka barka da shigowa wannan shirin. Cikakken sunan Mala Salihu.
Shi Salihu Muhammad Garba.
To, wane ne Mala Salihu?
To, gidan Salihu dai ɗan jarida ne. Sannan kuma a farko na yi fara koyon aikin jarida na gidan Radio Malakar Jiha, wato na ABC Yola, da ke jihar Adama. Daga ƙarshe dai da haka ina aiki da Radio Nigeria a nan ma nazo na aiki a gudun wata yanzu haka ka gani kuma nazo zan fara aiki da muryar Amurka
ka ma fara ka ce ka ma fara
na ma fara aiki da muryar Amurka
a matsayin wakilin ba jihar Adamawa da Kano
haka kware na fara aiki a muryar Amurka a matsayin wakilin muryar Amurka jihar Adamawa da kuma Taraba kuma Salisu an haife shi a karamar hukumar Gide wadda ya yi makarantarsa na primary a Rutland Primary School da ke Modire kuma ya je makarantar gaba da primary ana ce da ita Debo Nuklan wato Debo Le kenan da daga bisani ya sake tafiyar ya tafi je ya karanci yanayin da ake gudanar da shugabanci wato public administration a federal polytechnic da ke nan Yola sannan Salisu ya yi aure yana da matarsa guda daya kuma Salisu Allah ya azurta shi da yaya uku
to
yasira akwai yasir akwai kuma Abdulsamad
to Allah raya To Salisu menene yasa ka shiga aikin jarida?
To Grace na mai kiran zan cewa tun ina dan kankani mahaifina yana in ya dawo aiki dan Mangaruba yana kama gidan Radio Nigeria Kaduna. To a kullum idan za mu tafi masallaci sallar Mangaruba sai in ji ana zabe a gidan Radio Nigeria Kaduna. Ba ko wani kida da ake sawa dab da in za a yi labarai. To da zarar an fara sa wannan kidan sai hankalina ya dawo kai in zauna dan in nutsu in ji labaran nan saboda kullum ina ji mahaifina yana cewa zai a ji labaran duniya za a ji labaran duniya sai na taso da wannan aƙida wanda ya kance ni kullum murajina shine na wazantar na faɗakar da kuma nishaɗantar hakan ta sanya ban da wani abun buri wanda kowane lokaci na fi son na ji ina cikin barkwanci ina cikin nishaɗi to saboda wannan shine makasudin abin da yasa na shiga aikin jarida Grace
to madalla to a cikin shekarun nan da kai kana aikin jarida wanne labari ne fi dauka hankalinka ko wanda ka bayar ko kuma dai wani labari ya fi dauka hankalinka a matsayin dan jarida
to Grace labarin da na karanta shi wanda lokacin da nake karanta shi na ji hankalina ya tashi har na ji kamar ma in tashi a gurin karatun ba dan aiki na bane shine lokacin da masu tada kai baya suka kawo hari a karamar hukumar Mincika wanda ita ce karamar hukuma ta biyu a cikin kananan hukumomi da aka fara kawo hari a shekara ta 2014 wanda wannan labarin ni na fara karanta shi lokacin da aka wallafa shi a shugabannin wani kasance ni ne zan karanta to wannan labarin ya tayar min da hankali kuma ya dauki hankali na wata kowane lokaci ina kwatanci da wannan labarin hankali na ya tashi sosai a kai kuma ya ja hankali na a kai wanda lupa da dama duk lokacin da za su bada taki ko a cikin wanda za su ji an ce ai Salisu ne ya fara fadi a labaransu na karfe hudu wannan shine labarin da ya fi dauka hankali na wanda ya ja hankali na Grace aikin jarida da na yi kuma labarin da na fara dauka wanda ya fara jan hankali.
To me yake burge ka da murya Amurka musamman?
Grace
ko?
yanzu zai san ce idan faki sai koda
tsafuro tsafuro ai yawa tsafuro bana
yawa na farko babban abin da yake dauka kai la yasa ba na wata da turaren sashen muryar Amurka wanda kuma gashi har Allah ya mallaka ni a cikin daya daga cikin ma'aikatarta shine na farko ina samun labari ingantacce a muryar Amurka na biyu ina samun shirye-shirye zan iya cewa a muryar Amurka na fara koyon gabatar da shiri wannan a muryar Amurka na fara koyon yadda ake gudanar da shirye-shirye yadda zaka zauna ku gudanar da shiri ka rike mai sauraro ya zauna kuma ya bibiye ka a lokacin da zaka tashi
muryar
Amurka na fara wannan sannan shiri na gaba kuma wanda yake jan hankalina wannan a koyaushe da shike neman abokin barkwanci ne wannan shiri da ɗaya daga ciki
to barka da shigowa shirin
na gode kwarai gare zaleri
to ma da lato Allah ya sa a dace Allah ya ƙara basira Allah ya bada nasara Allah kuma ya sa a gama lafiya muna maraftaka da shigowa wannan iyali na sashen Hausa
to madalla na gode kwarai gare zaleri Abdul
sinbe na fana jalla jalalun lamido tawu duniya ta giwi na be hombina bitori mamanna no isinje age mata da pon ke duniya do halka se age mata wo te da kuni hado haba urjati nama bitori maya hadi andu juje age ma bitori maya hadi handu juje age ma
wa'annan waƙoƙi da muke bugawa din yau kai ka aika mana da su a sai bafin lafini ne kenan
wato waɗannan waƙoƙin da ya zan yi cewa su ne waƙoƙin da suke burge ni musamman duk lokacin da na zauna ina sauraron su suna matuƙar burge ni sakamakon na tashi cikin Fulani na sanar wata hidima da na yi da Fulani na yi cewa ni ba Fulani ba ne
kai kana jin Fulatanci?
Sese.
Ba su abin da ake cewa kaɗan-kaɗan da Fulanci ba. Me ake cewa kaɗan-kaɗan? Shede-shede ko me? Sadda-sadda. Yawon kana jin ɗan Fulatanci sadda-sadda ko? To, ba da Allah ya sa dai a cikin waɗannan waƙoƙin Fulanin da muka yi duka ba mu zagi sarki ba. Ka a ci mu tara.
Allah ya yi kullum duk satin yake shi kasuwa yana ganin television wato TV a kasuwar kauye ana yawan saida shi to sai shi ba ya ra'ayi yake gaskiya satin nan in ya zo zai sai wannan television
ɗin kofa
to yana ba kira mari prince da ya zo ya sai television wanda ya sai da fata television sai yake masa takaje sai ka sa guda ka kira yan wada ko ka aziki a zauna a yi kallo
ai ko za a yi ta za a kallo ka lallaka
ai ko gina na baki labari yana zuwa
Washington DC, Nikki Salama.